The summertime has gone, and the leaves are gently turning, yeah, my love, I wanna take to the place heart and yearning. Will he go, lassie, go? And we'll all go together in the wild mountain town, all around the blooming heather. Will you go? And I will build my love a tower at the foot of yonder mountain, infinite by the from a lonely wooden tower. Will you go, lassie, go?
Da 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 da